Church.
Ibi Sharif Production.
Kina rafa kofa zuwa ne da gurbin